dai ranan jiya Juma'a ne wa'adin da kungiyar ta Boko Haram din ta baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin na Chadi ya cika domin barin tafkin. Wannan shine karo na biyu da kungiyar Boko Haram ke baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin Chadi umarnin barin tafkin. Sai dai a wannan karo kungiyar ta tsananta umarnin ta hanyar barazanar halaka duk wanda bai bar tafkin ba idan wa'adin ya cika. Hakan yasa dubun dubatar manoma da masu kamun kifi ke gudun hijira daga tafkin na Chadi zuwa wasu biranen jihar Difa. Gama abinda wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ke cewa wadanda kuma basu so su bayyana sunayen su ba.
Tururuwa ne da kasan kamar an taso a masallacin Idi, haka ne taso wanda mutane suka yi. Ba dare ba rana ake tafiya, kaga mutane sun kwana sana ta iya sun yi wahala banda tafiyar ƙasa da aka yi banda na ruwa. Kaga ruwa ma mutane sun kwana sana ta iya tunda wani sai da daddare ne ma ya ji labari. Kuma a tafiyar da ake su gaskiya an ce kawai ba wani tsayawa, baka daukan kayanka haka zaka fito kawai. An kashe mutane kuma gaskiya fiye da misali, mutane kan sun wahala fi sabilillah.
Muna cikin tafiya muka ci karo da mutum biyu an yanka su a hanya. Bayan mun mutu wannan mutum biyu muna tafiya muka ci karo da mutum bakwai, wani an sa bindiga a kunna an harba mar, wani an yanka shi yanda aka yi sabuwar kashewa ne. Bai kamata muna bin hanya ba, kar mu cin marwa masu kisan mu masa kashe mu. Da muka goge jirgin nan kifin da komai dunan muka bar shi, kayan kwanciya shi muka dauko muka kamo hanya da shi, ma wasu mu dukkan sun zubar.
A cewar shugabar kungiyar masu sana'ar kamun kifi a jihar Difa Malam Madu Ibrahim, wannan al'amarin zai iya kawo babbar illa ga kasuwancin kifi a jihar Difa da ma tarayyar Najeriya.
Irin mu ya gani mutane masu kama kifi cikin lakin nan aka ce musu su fito, kuma duk masu kama kifi dai kowa ya fita ya bar mu nan wurin, suka ce akan wannan ne suka fito tattara kayan su suka zo. Shi dama masu kama kifi sai sun kama tukuna suka gashi suka kawo kasuwa, tukuna kasuwa zai rayu, to in an so babu kasuwa karfin zai rayu.
A nasa bangaren Maram Mamodo, daya daga cikin masu fashin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa, ya bayyana cewa wannan al'amarin na iya mayar da hannun agogo baya a kokarin da hukumomin jihar ke yi wajen tabbatar da tsaro a duk fadin jihar ta Difa.
Mutane sun yi cincirin da suna fitowa daga cikin tafkin Chadi, inda a baya sauki ya fara zuwa mutane suka shiga suke kamun kifin su da suka fara noma. To wannan fitowan gaskiya koma baya ne a cikin tafiyar da wanzar da zaman lafiya kenan. Yana nuna cewa kamar wani barazana ne ake ma gwamnati ma da kanta ita da kasanta, tunda wani har zai koma gefe cewa mutane su fito.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin, amma hakan bai samu ba. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.